أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بعدها السلام عليكم ورحمة الله يا جماعة قوم دوت محرم لنا عاشورا كنا شكرا تدبر دليله دا أربعين دا بير وندا هجرية وندا تي دا إشرين دا تقص دوت مبكو شكرا تدبر إشرين دا أكو ميلادية زم تجعب دا كرات اللتاه من كتاب الزهد na karantar lugha ta larabci mataki na harko na Ali ibn al-Husayn rahimahullahu ta'ala yau saboda kurewar lokaci ina ga bazan mu harda bazan mu ci gaba da wannan kin harafin kai tsaye zan mu tashi harful jim ne go harful jim wa yake da nuska ta a wacce dai me ba wa gaba tana samun sabani irin wacce yawa harful jim yake cewa to aliju bit tadabbu kull da'in wa laysa lida'i zambika min ilaji siwa tadarra ila ar-rahman mahdan bi niyyati khaifin wa yaqini rajin wa tulu tahajjudin bi ilabi afiyun bi laylin muslimin wa sitri dajin wa izharu nadamati kull waqtin ala ma kunta fihi min iwijajin la'allaka an takunu gadan haziyan bi bulgati fa'izin wa sururi najin wannan sune baitika guda biyar na harful jim da zan mu gani yake cewa to aliju kana yin magani bitadabbu da yin magani kullu da'in kowace cuta in ta zo kana neman magani ka samu lahiyarta yace walaysa lida'i zambika min ilaji amma cutar zanubin ka batta da magani siwa tadarra abanda ka kaskantar da kanka ila ar-rahman zuwa ga Allah makhadan tsantsa biniyati khaifin da niyya ta mai tsoro wa yaqini rajin kuma da yaqini na mai kwadayin kauta ta samu rahama Allah nan yayi jam'u ne bainal khawf war raja bainal khawf war raja kamar yake manhajin qur'ani ne yace wa dulu tahajjudin da kuma tsawaita tahajjudi na dare bi dilabu afiyun da kuma neman afuwa bilailin muslimin da dare mai duhu wa sitra dajin da sitra da take mai tsananin duhu addaji shine mai tsananin duhu kamar yadda zan mu gani yace wa izharun nadamati yana zanu dai abubuwan da zaka koma zuwa ga Allah da su wa izharun nadamati kullu waqtin da kuma bayyana nadama a kowane lokaci alama kunta fihi ga abinda ka kasance tare da shi min iwijajin na karkacewa karkatakka kai ta bayyana nadama a kowane lokaci akan ta karkacewa ka ta abun nan ta addini yace la'allaka an takuna gadan haziyan la'allaka mai yiwuwa ka kasance haziyan mai rabo ne gadan gobe kiyama bi burgati fa'izin da guzuri na mai rabo wa sururi najin da kuma horin ciki na wanda ya tsira matukar kai ruko da wannan abubuwan da ya zanu mu koma sharhi yace to aliju kana yin magani bi tadabbu da yin magani kullu da'in kowace cuta amma walaysa li zambil lida'i zambika min ilaji amma cutar zanubin ka batta da magani lugatul bait luga ta baiti at tadabbub shi tudabbib ai shine tudawi kana yin tadabbu kana yin tudawi kullu da'in kowace ta wa huwa ma'khuzun min at-tibbi an ciro shi ne daga kalmar magani wa huwa ilajul jism wa nafs shine magani na gangar jiki ana cewa rajulun tabbun wa tabibun alimun bit-tibb a ce wani likita ne a ce tabbun mun san cewa tabib to ana cewa ma tabbun ma'ana alimun bit-tibb taqulu kana cewa ma kuntu tabibun wa laqad tabibtu yana cewa ban kasance ba likita ne wa tabibtu nayi magani bil kasri da kasara wal mutadabbibu wanda ake cewa al mutadabbib kuma shine allazi yata'ata ilmu tibb shine wanda ke karantan ilmin tibb sai a ce mishi al mutadabbib kenan ya daliban karatu wanda suke yin sante sai a kira shi da al mutadabbib ba tabibu ba dan saboda da tabib din shi likitan ne wanda ya kare amma wanda yana cikin karanta abun shine al mutadabbib wa tabbu wa tubbu lugatan fi tibb ko a ce at tabbu ko a ce at tubbu da damma da'unkin ko wasali sama duka lugha ce bi a cikin kalmar tibb ana fadinta wa qadi tabba ana cewa tabba ya tubbu wa tabba ya tubbu ko kuma ya tibbu da yi ma da'unkin ruha ko kuma yi mushi wasali kasa a fi'ili mudari'in shi ma'ana ana cewa wa tatabbaba suna cewa tatabbaba lahu an ce fulanun tatabbaba lahu ai sa'ala lahu al-atibba ya tambayo mushi likitoci kamar wani bai da lahiya ka je ka tambayo likita ai dan uwana wani bai da lahiya mi za a bashi me ya same shi to wannan shi za a ce maka fulanun tatabbaba lahu kenan ya tambayo mushi likitoci ba ya mushi magani ba ya tambayo mushi likitoci wa jam'ul qalil atibba in jam'in shine na jami'in shi na killa sai a ce atibba wal kasiru atibba atibba likitoci masu yawa atibba kuma ba tare da ja ba atibba kuma likitoci yan kadan ba da yawa ba cikin hadisi kalmar ta zo annabi alaihi salatu wassalam yake cewa man tatabbaba wa lam yu'lam minhu tibbun qabla zalika fa huwa damin duk wanda yi ilmin likitanci yamma wani magani ba a san shi da sanin maganin ba kahin wannan to idan mutum ya samu matsala nauyi akan shi kenan nan gurin sai an yace man tatabbaba kaga to dabbibu kube to dabbibu shi gashi nan gurin mun ganshi a lafazin annabi sallallahu alaihi wasallam haka kuma yace dibbun kenan walam ulam minhu dibbun bai ce dibbun ba kamar yadda muka fadi cewa lugha biyu ce al-imam al-ma'arri ma'arri babban sha'iri mai rasuwa 451 ba daya hijriya yace wal maut dibbun laysa yubri'u al-hakim wa in tatabbaba yace wal maut dibbun li mutuwa magani ce amma laysa yubri'u al-hakim mai hikima duk irin hikiman mutum ba zai maganin ta ba wa in tatabbaba ko ya karanci likitanci duk karantar likitanci ba zai maganin mutuwa ba jarraba ma bai yi ba amirul mu'minin muhammadu bello a cikin ha'iye shi yana yin rasa'i ga dan uwan shi ammin shi al-allama abdullah ibn fodio amirul mu'minin usman ibn fodio lokacin da yake abun ga yana matsayin halifa to bayan da ya ga karhin shi ya kare akwai dan shi na cikin shi Muhammadu Bello sarkin musulmi Muhammadu Bello yake wada wanda yanzu suna Nigeria suna yawan amfani da wangakin da suna da ne ga Usman dan Fodio to wannan dan nashi a matsayin shi na Amirul Mu'minin shi ma Allah ya bashi ilimi na hutar hankali a matsayin shi na sarkin musulmi yana da wallafa sama da 100 to a cikin wani littafin shi da yake yaban kanan baban shi Abdullah ibn Fodio wanda muke magana mai tafsiri da ya utawil da kifaya da sauransu a cikin rasa'in da yake mishi rasa'i bayan ya rasu bayan Abdullah dan Fodio ya rasu to dan uwan shi kenan Muhammadu Bello sarkin musulmi yana mishi rasa'i yake cewa fa nasu fauda malida ijhalatun raqin aw man yadibbu bi dubbihi kage yace fa nasu fauda mutane sun zama karazibutun da malan ya rasu mali da ijhalati raqin cutar magani cutar jahilcin su batta da magani aw man yadubbu bi dubbihi ko wanda zai magani da magani irin nashi tunda ya rasu babu wanda zai tsau matsayi irin nashi kenan sai yace man yadubbu bi dubbihi ma'ana albayt ma'ana baytin yani annaka ayyuhal mukhatab abinda yake ne kai wanda ake ma magana kullu ma arada laka da'un fi jismika duk lokacin da cuta ta bujuro maka cikin gangar jikinka misalu sada'i wal humma wa ghayriha kamar misalin ciwon kai da masassara da makamancin su tuhawilu ilajahu bi tadabbub inda al-adibba kana kokarin magance wannan da tambayar likitoci yace walakin zambuka la yu'alaju misal hadha tadabbu amma zanubinka ba a magance shi da irin wannan neman maganin maganin shi yana tahi shine zai ga mana sai yace siwata darra banda ka kaskantar da kanka ila rahmani zuwa ga Allah mahadan tsantsa bin niyyati khaifin da niyya ta mai tsoron Allah wa yaqin rajin da kuma tabbas ta cewa kyautata zatan Allah madaukin sarki zai maka rahama lugatul bait lugha ta baiti anan gurin da yake cewa siwata darru tadarru ila rahman siwata darru ila rahman ko kuma siwata darra da fi'ili ko kuma da masdar kin duka yana ma'anar tana zawwa daya yace mahadan tsantsa tsantsa min al-mahadi ay al-khalis allazi lam yukhalidhu ghayruhu din an ce kaza haza labanun mahad ana nihin nono ne tsantsa wanda ba abinda aka kara ba kara ruwa ba kara zuma ba kara komi ba duk abinda aka ce haza mahad ana nihin tsantsa wayu qalu ana cewa mahuda fi nasabihi wa nasabuhu bidammi mahudatun fa huwa mahadun ay khalisun tsantsan nasaba wal mar'atu mahadun ana cewa mace ce tsantsa wal qawmu mahadun huwa ajwad min al mutabaqa wa labanun mahadun alomi khalidhu ma anci nono ne tsantsa wanda ruwa bai a cakuda ba wa amhadathu bil alfi ay akhlasthu huwa mahadathu ana cewa amhadathu na tsantsantar da shi na tace shi shine mahadathu alwud na tsantsantar mushi da kauna mahadan min babi nafa'a ay sadaqtuhu wa amhadathu bil alfi kumaiti yake cewa cikin madahin shi da yake ma annabi sallallahu alaihi wasallam kumaiti babban sha'iri ne na musulunci wanda ya rasu shekara ta 126 ya taso yana tashin ilimin sha Allah madaukin sarki ya amshi ran shi to yana da littafin da ake cewa al-hashimiyya da shi da sahibut tahrir da wani malami suna cikin malaman da suna matasa suna tashin ilimi Allah ya amshe su wanda duniyar musulunci take cike da bakin cikin ciya da Allah ya bar su ba a san ba abin da Allah zai abin nan amma sai amshi abin shi suna ciki to yana cikin littafin dai al-Hashimiyya rabban yaban annabi sallallahu alaihi wasallam da ma kabilar banu hashim a ciki yake ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam antal mustafa al-mahadul muhazzab fi nisba in nassa qaumuka bi nasab yace antal mustafa al-mahad kai ne zababbe tsantsa kaga sai ne sai ce al-mahadu ita ce kalmar da muke bukata al-muhazzab ta tace busairi mai alburda ya rasu shekara ta 609 kenan 704 mai alburda ya rasu cikin kasira shi ta alburda yake cewa wa khalifin nafsa wa shaytana wa asihima wa inhuma maqadakan nusafa tahimi wa khalifin nafsa ka saba ma rai wa shaytana da shaydan wa asihima ka baude musu ka kibin biyayya ga ranka da shaydan wa inhuma maqadakan nusa koda sun tsantsantar maka da nasiha fatahimi to ka tuhumce su da rai da shaydan ko sun ce nasiha muke maka dan ga shaydan can ya ce ma annabi adam ni ina cikin masu muku nasiha amma a karshe nasiha ga yadda ta koma kenan da shaydan da zuciya ko sun tsantsantar maka da nasiha ka tuhume su ba nasiha bace ta gaske mahallu shahir kimun mahadakan nusa ko sun tsantsantar maka da nasiha rajin da yace rajin min arja'i daga kalma arja'u ne ana cewa raja'i yarju rajwan da rujuwan da raja'an da rajatan da raja'atan da rajawatan da marjatan duka amallahu duka wannan masadir in shi ne wajen gudanawa masadir ne na arja'u ko arja'u kin muka sani amma ga duka wa'annan masadir kin shi ne imma a ce rajwan ko rujuwan ko raja'an ko rajatan ko raja'atan ko rajawatan ko marjatan duka masadir kin shi ne Abdullah ibn Fodiyo cikin nizumkin nashi na aqida sunusiya akwai aqida yake cewa littahi aqida ta sunusiya aqida ce ta awaki Abdullah ibn Fodiyo ya maida ta awaki nake so yake cewa wa qadra jautu annani mu'dahu ai ina kaunar cewa za a bani abinda nake nema sai ce rajautu dan mu ga wai fi'ili madikin yadda aka gina shi ma'anal bait ma'anal baitin shine cewa ai anna zambaka laysa lahu ilajun ai zunubin ka bai yada magani banda ka kaskantar da kanka zuwa ga Allah dare da rana tare da kyautata niyya kuma ka hada tsakanin al-khauf da ar-raja kamar yadda ya kasance babu makawa mutun sai ya gama tsakanin su ka bauta ma Allah kana tsoran azaba shi da sababin zunubanka kuma kana kaunar rahama shi dan saboda karamcin shi da cewa ka san shi mai afuwa ne wannan ita ce dariqa ta al-qur'ani hadawa tsakanin al-khauf wa ar-raja kamar yadda Allah yake wada cikin suratul anbiya annabawan shi yace wai da una na ragaban wa rahaban wa kanu da nafashin suna roƙon mu suna bauta mana da kwadayi kuma da tsoro kuma da kwadayi to haka alqur'ani ya kasance duk lokacin da ya hada mana siffa ta yan aljanna da ayyukan su da abin da ya tanadar musu kuma anan take sai ya kawo ambaton yan wuta da abin da ya tanadar musu da abin da sun saba duka dan ya hada mana jami'an bainal khauf war raja na gaba baiti wa tulu tahajjudin bi dilabi afiyin da tsawon tahajjudi shine sallar dare bayan an yi barci bi dilabi afiyin da neman afuwa bi lailin muslimin da dare wanda yake mai duhu wa sitr dajin da kuma sutura wanda take mai tsananin duhu wanda ba wanda ke ganin ka sai Allah lughatul bait lughata baitin yace dajin kalmar dajin ita ce ba ko kalma anan ai ana nihin shadidul zalam mai tsananin duhu Az-zalam shine duhun amma an ce dajin shine mai tsananin duhu. Asalin shi shine sawadul lailu ma a gaimin duhun dare dake tare da girgije shi yake cewa dajin. Wa Allah tara najman wala qamaran daran da ba a ganin tauraro kuma ba a ganin wata kamar irin lokacin damuna yanzu da muke hadari ta gangamo ta yadda ba a ga wata ba a ganin tauraro duhu ya kai duhu shi yake cewa lailun dajin. Ana cewa dajal lailu yaduju dajwan wa dujuwan ko dajwan ko dujuwan masdarin fa huwa dajin wa dajiyun dajiyun kuma fa'ilin kenan dare ne mai duhu lailun dajiyun dare mai tsananin duhu wa kazalika haka ana cewa adja da tadajjal lailu duka ma'ana tana zuwa labit mawaki yake cewa wadbidil laila izarum tasura wa tadajja ba'da fawrin wa atadal ka kiyaye dare izarum tasura in kana neman tahiya ta dare wa tadajja ya shigo da tsananin duhun shi yace ba wata dajja ya kawo fi'ilin abun ga inshi fi'ili mudari'in shi fawratahu shine zin wannan kin shi ba'da fawrin bayan duhun shi wata dajjihi kuma shine nutsuwar shi shahidin shine kawa adjal lailu al ajda al hamdani yake cewa izal lailu adja wastaqallatun jumahu wa saha min al afrad hamun hawa'imu izal lailu adja idan dare ya kawo tsananin duhun shi wastaqallatun jumahu tawararin shi suka kadaita sai su kadai a sama shine abinda muke bukata adja Abdullah ibn Fodiyo yake cewa Allah mashi rahama cikin qasidatul jimiyya yake cewa Usman man qad ja anafizul matin fa azaha anna kullu aswada dujduji mahallu sha yace Usman ibn Fodiyo dan uwan shi kenan yayi qasida jimiyya wanda yayyabi malamin shi malam Jibril malamin shi ne malamin malamin shi ne malamin shi ne malamin Usman ibn Fodiyo ne to yayi qasidal jimiyya wata qasida mai wahala mai wahala wanda kowa ya sallama mushi da cewa lalle shi daga nan ake ce mushi balaraban mutanen Afirka dan saboda wannan kasidar da yayi kalmomin da ya amfani da sunan babu wanda ya gansu in ba a nan gurin ba a nan gurin a cikin kasidar wannan yayi ta ne dan saboda yaban malamin shi Jibril da Usman dan Fodiyo to bayan yayi doguwar bayani a can tsakiye tsakiye yake cewa Usman man kada wanda nake nihi da wannan yaban shine Usman wanda yazo mana fi zulmatin cikin duhu fa azaha anna sai ya gusar mana kullu aswada dukkan wani tsanin dare mai baki dujiduji mai tsananin duhu dujiduji shine mai tsananin duhu ma'anar bait ma'ana shi shine man akbar min akbar ma ta dawo bihi zunubuka mafi girman abin da zaka yi maganin zunubinka shine tahajjudi da sallah cikin duhun dare kuma cikin gurin da babu wanda ke ganin ka sai Allah dan saboda kada a samu riya kuma kana neman afuwar Allah da kaskantar da kai ga Allah madaukin sarki dan Allah yana cewa min al-layli fatahajjar bihi nafilatan lak asa an yaba saka rauka maqamin mahmuda tatajafa junuhum al-madaji yad'una rabbahum khawfan wa tama'an duka wannan sallar dare Allah madaukin sarki yake ni yace wa izharun nadamati da bayyana dama kullu waqtin kowane lokaci alama kunta fihi ga abin da kake tare da shi kai dan adam mini iwijajin na karkacewa lugatul bait lugat baiti da yake cewa iwijaj karkacewa al'awaju bi fatahataini da fataha guda biyu yakunu fil ajsadi karkacewa da ta kasance cikin jiki shine al'awaju dukkan su da fataha da na farkon da nabi shi na karshe wannan li'irabi abin da ya bada yace huwa khilaful i'tidal shine sabanin daidaita masdar ne na baban ta'iba ana cewa kamar daidai yake da wazanin ta'iba kenan sai a ce awija sai a ce awijal udu wa nahawhu fa huwa a'awaju wal unsa in matacce sai a ce awja min babi ahmar da hamra wan nisba ila al awaji in kuma za a nasaba abu a ce mishi kaza karkatacce ne sai a ce a'awajiyun akan lafazin shi wa ammal iwaju wannan awaji muke magana cikin jiki cikin karkata cikin jiki wanda ana ganin ta a zahirin ido wa ammal iwaju amma karkacewa bi kasral ayni ayma aynu kin kasara ana fada shi cikin addini da cikin ra'ayi a ce wane fihi iwajun in karkacewar ra'ayi ce ko karkacewar addini amma in karkacewa ta ganga jiki ya kare kama yana karkacewa ya ce fihi awajun awaji da wasali sama in kuma iwajun ne karkata cikin ma'ani ba cikin abun nan ba ajsad ba shi yasa Allah a cikin Qur'ani yake cewa walam yaj'allahu iwaja bai ce ba walam yaj'allahu awaja ba dan saboda ba karkacewa bace ta ganga jiki karkacewa ce ta addini ta ra'ayi yace wai sudduna an sabilillahi wa bigunha iwaja kaga ita ma duka dake Allah duka ya kawo iwajin yana nihin karkacewa ba ta ganga jiki ba sai kawo ta da wasali kasa ga ainun kin a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa iza asbaha bin adam idan dan adam sahiya tayi fa innal a'da'a kullaha tukaffiru lisana dan dukkan gaban jiki suna ma zinifi kafar kankare zinubai sai su ce mishi ittaqillaha fina ka ji tsoron Allah cikin mu kai halshi fa inna ma nahnu bika mu da kai muke dogara kai ne jagoran mu fa in istaqamta istaqamna in ka tsaye da ka daidaita ka mu daidaita wa in ni'wajajta i'wajajna idan ka karkata mu ma sai mu karkace kenan nan mahallu shahide ce i'wajajta in ka karkata i'wajajna mu ma sai mu karkace wanda Tirmizi ya rawaito hadisin alfazazi cikin matlaqin 20 yake cewa khalilan ya uja bil muhasab wa anzila wa la tabghi an haifihi mutahawwila nan yace khalil ya uja ku karkato ya kawo shi nan da abun gakin mutasniya fi'ilul amr ne na tasniya abu zaid cikin farq yake cewa wa kullu ma ra'aytuhu bi anika fa huwa maftuhun wa ma tarahu fa huwa makasur abu zaid malamin lugha cikin bambancewa tsakanin idan an samu kalmomi irin wannan shine ake ce ma al-furuqul lughawiyya malamin lugha su bambance meye bambancin tsakanin su tunda kalmomin suna kama da iwaji da awaji akwai kama amma a asalin lugha akwai bambanci to da tahalluga suna da mu'allafat inda ake ce ma al-furuqul lughawiyya na wannan janibin akwai kuma al-furuqul lughawiyya wanda su kuma ma'ana suke kallo ba kalmar ba daidai manhajin da malamin ya abun nan kamar na al-imam al-askari zai ka maka farqu baina as-sakina wa tumanina al-farqu baina kaza wa kaza to wannan shi kuma ma'ana su yake kallo sanannan talifi ne dai amma ilimin lugha ya ana cewa ai wajja shay'u ai wujajan izan ha in ya karkace min zatihi daga zatin shi fa huwa muawwajun sakinul ayn wa awwajtuhu ta'wijan ma'ana baitin abin da yake nihim ana ai dukkan zinubanka kana maganin su da ne in ka bayyanar da nadama ga abin da ka aikata na zinubai da kuskure dan saboda tuba ita kan nadama ita kanta tuba ce kamar yadda zuwa cikin hadisi Abdurrahman al-Ahdari cikin Ahdari yake cewa surudu tawbatu annadamu ala ma fata sharudan tuba shine yin nadama ga abin da ya kubuta na gaba la'allaka yace mai yiwa an kai wannan abubuwan duka da na zano injimalan an takuna haziyan ka kasance mai rabo gadan gobe gobe kiyama bi burgati faizin da guziri na mai rabo wa sururi najin da kuma horin ciki na wanda ya tsira lugatul bait da yace haziyan mai rabo shine zu nasibin ma'abucin nasibi min al-huzwati wal-hizwati wal-hiza anan gurin wanda yake ga sharhin zai mamakin kalma kamar haza batta ma bukata dan kalma ce ga duk wanda ya san larabci ko na sama batta bukata sai an yi sharhi to amma irin wannan in kaga na kawo ta a sharhi da kwai abin da nake so in fada cikin ta da kwai abin da ake san samu na ilimi kalkashin ita kalma ba asalin ba kawai sanin ma'anar ta ba min al-huzwati wal-hizwati wal-hiza kaga tun daga nan gurin masdar kin ana cewa al-huzwa al-hizwa al-hiza al-hizwa da al-hiza duka masdar kin ta ne asluhu shine al-makanatu wal-manzila lir-rajuli min sultani wanda ya samu matsayi wajen sarki shi yake ce ma fulanun haziya jam'in shi shine huzan da hizan da hiza wa kad haziya inda hu ya haza hizwatan ya samu rabo wajen shi wa rajulun haziyun kenan fa'ilin iza kana za huzwatun wa manzila wa kad haziya inda al-amir wa hata za bi ma'ana Allah madaukin sarki yake cewa yuridullahu Allah ja'alul muhazzam fil akhirah Allah bai san sanya musu rabo cikin lahira da gurare da dama da Allah ya kawo shi wannan su hazzam mimma zikrubi Abul Atahiya yake cewa wa in kanatid dunya ilayya habibatun fa inni ila hazi min ad-dini ahwaju wa in kanatid dunya koda duniya ta kasance habibatun ilayya ina santa fa inni haziyun amma ina ila hajzi amma rabona na addini nahi kaunashi nan inda yake cewa fa inna hazzi rabona bi bulga bulga shine guziri shine ma yaka fili saddal haja abinda zai wadatar mutun dan taushe bukata shi wala yafdulu anha ba zai yi saura ba al bulga guziri shine abinda zaka dauka ya wadace ka zuwa ga bulagurin shi yasa abincin dan bulagura ke cewa ya dau guziri dan ba yana daukan abinda zai tara ba wanda har in yaje inda yake can zai ta ci nakan hanya shine kawai zai dauka sai a kira shi da guziri amma in ya dauki bahunna ya loda mota da su banda ai har yaje garin da zai zamana ba za a kira shi da bulga ba guziri yace ma'arri yake cewa uqaddid dahara min fidirin wa saumin wa akhuzu bulgatin yawman bi yawmin yace uqaddid dahara ina kare zamani na min fidirin wa saumin da azumi da ajewa wa akhuzu bulgatan ina amsar ina daukan guziri na yawman bi yawmin yau da gobe ma'ana baitin yana cewa idza alata zunubuka bima zakarahu shaykhu min al-amali salihah idan kayi ma zunubinka kama zunubinka magani da magungunan da malam ya fada tun farkon baitin ya ce mana zunubinka bai da magani irin yadda kake maganga jikinka magani sai da wannan abubuwan da ya zano to sai a ƙarshe ce idan kayi magani da wannan magungunan da na fada to mi tabbas gobe kiyama zaka samu rabo na horin ciki dan saboda ka samu tsira ga abin da kake jin tsoro na hurgicin kiyama muna roƙon Allah ya sanya mu cikin wanda zai samu aminci daga hurgicin kiyama ina zan mu takaita abin da muka fada daidai Allah ba mu lada na kuskure Allah mu dauki sarki yayi mana gafara cikin kalmomin ba mai tambaya inda yake da tambaya kan hin mu shiga baitin nan litahin nan haji sharhin dai wasu abubuwa suke gabana da dama ina kokarin yin su da ina son a ce an na kammala ina daidaita komai daga cikin shi an abun gakin shi an huddo shi kowa ya same shi a matsayin litahi guda kamil amma insha Allah ta'ala na kokarin ba jima'a a ce an kammala shi